fada bane
so yayin
bare shin fada bane
so yayin
to shi fa ba kudi bane
so yayin
so fa ba kyau bane
so yayin
ka shi fa ba ado bane
so yayin
ba abun gudu bane so Lallai ba fada bane so yayya gashi bangaren Allah kare ya alaka tana ce so tare wadan suna riko ne tare kamar kudi sun da san asiri amma ana ta zuba tsari shi kanshi so yana ja kura dan gashi ya rike hannu bana in ka ji kauna maganar aure ce maganar so maganar ba cikin zuci ya kamka zuci ji dadi ya kamar ka daji yana nan da dadi so yayya so yayya in ka taba shigar sa sai ka ji fadadi in ka yi dacin samu ya fi zama dadi wani yana so ya siyai ne da yawan kudi ni asani na so ya zo na yawa fadi kai tunani domin kyakkyawan maɗi mun yi so don alama don cutawa ba don cutawa gaskiya tana da ƙarfin kore ƙarya zuciya tana ruko kuma ba ta sanya wasu na gaba-gaba wasu na ja baya mai farin ciki a so shi baya zaya na ga lokaci fa shi baya yin ƙarya duba wanda ka fi so kuma hanyar gaya